ashirinmu na mata da suka taka muhimmiyar rawa a rayuwarsu. A yau dandali yayi babban kamu domin kuwa Alewa ce irin ta da mun samu bakoncin malama ta Sidi Said Zakari wacce ta yi karatu a wancan zamani ta kuma yi mana bayanin bambancin karatu a wancan lokaci da ma yanzu.
Sunana Tasidi Said Zakari wadda aka sani da Tasidi Wada kafin in yi aure.
Malama Tasidi a bamu labari a takaice.
To alhamdulillah ni dai nayi karatun primary shekara primary school tun daga class 1 har zuwa class 7 a lokacin nan ana primary shekara 7. Bayan da na gama na je GGC Dala na yi shekara 5. Bayan nan aka yi min aure. Bayan an min aure, sorry kafin a yi min aure na shiga Pivotal Teachers College. Ana one year program a lokacin nan da in kai secondary school zaka iya kuma ka zama malamin makaranta.
Idan kai wannan
course din na shekara guda. To a wannan lokacin na shiga na yi shekara guda. Na zama qualified malamin makaranta. To daga nan ne kuma sai na samu admission nai dan teaching na dan lokaci kadan sai kuma na samu admission na shiga Gumel Advanced Teachers College. To muka yi shekara daya a Kano daga baya aka maida permanent site din ya koma Gumel. To anan na karanci fannin home economics.
Kin canja layi kenan ko dai
teaching? Ai dama teaching ne. Saboda haka as a qualified teacher komai kana koyawa a primary school. To a lokacin nan in kai Pivotal Teachers College malamai ne na primary. To bayan da na yi jarabawa wadda take qualifying mutum ya shiga yayi teaching. Sai na shiga kuma Advanced Teachers College kuma shi ne na karanci fannin Home Economics shekara 3.
Bayan nan kuma fa sai aka yi kaka.
Bayan nan na fara aiki. Da na fara aiki
koyarwa
eh
amma ba primary school ba
a secondary. Sai na koma secondary ina teaching. Daga nan sai na samu kuma admission a Ahmed Bello University Zaria. Na je ne karatu shekara 5
part time
home economics din dai.
An dai yi maintaining harkar koyarwa?
Eh, an yi maintaining harkar koyarwa kuma fannin home economics. Saboda a Kano a lokacin nan babu wani guri da zaka je kai karatun home economics. Sai dai a Zaria. To dan haka sai na daukar wa kaina part time. Ya zama long vacation a lokacin da long vacation ɗin university suke hutu. Mu kuma mu ma a matsayin mu na malaman makaranta mu ma muna hutu. Sai mu tafi mi sati 5 sati 6 sai mi course sai mu dawo. In muka dawo sai kuma mu ci gaba da teaching. Sai shekara mai zuwa.
Haka
har aka kammala shekara 5. Nai home economics din nan.
Duk wannan ne kenan da aure aka yi.
Duk da aure aka yi alhamdulillah.
Ba ɗan fuskanci ƴar kalubale batun daga aure ga kuma garin da ake karatun ba garin da ake zaune.
Aiko da kalubale kala kala. Yanzu kin ga misali a lokacin da na koma Zaria. Ina da yara na 3. Ya zama na ba a gari zan yi karatu ba. Sai samun ƴan uwa gaskiya da mai gidana. Allah ya saka musu da alheri. Su suka tsaya a baya na aka dinga zaman min da yara. Amma daga Zariyan duk sati zai tura min mota. Ranar Juma'a direba zai jira ni. Ina gama lecture zan shigo mota zan taho Kano. Ranar Litinin sassafe in kama hanya. Saboda mu dama karfe 8 a lokacin nan kana da lecture.
A lokacin ana bin doka.
Na'am. Kuma malamai a lokacin nan ba wanda zaka ce wai a'a kana da lecture ba zai shiga ba ko wani waye kowa na aikin sa alhamdulillah a lokacin nan. To wannan ta zame min wata matsala gaskiya da na fuskanta. Saboda dole ne ka nemi wanda zai zauna sannan kuma ina cikin ma karatun kuma aka sami juna biyu ya zamana ga yara ga kuma cikin na ku. To a wata shekarar ma gaskiya sai da na hakura da karatun dan a lokacin da zamu tafi karatun a lokacin nan na haihu. To dole na hakura da wannan shekarar sai ne da farin sai da wata shekarar ta zo
ke kada kanki
shekaru eh na kara kai na shekara daya kuma alhamdulillah aka yi aka samu nasara aka samu kyakkyawan sakamako
banda kalubale na zurga kai kai komo na karatu bayan kammala karatu a wajen aiki kuma fa tunda a wancan lokaci mata akwai mata ma'aikata sosai
akwai mata ma'aikata sosai musamman a harkar teaching kuma a gaskiya a lokacin nan akwai girmama juna su mazan da muke tare da aiki da su tunda ni ina malamin makaranta na zona zamana headmistress na zama head teacher bayan na zama head teacher na zona zama vice principal har na zona kai ga matsayin
bisu nuna kyashi ba
principal ba wani nuna kyashi gaskiya ni dai ban gani ba
to idan za a kutunta harkar ilimi a wancan lokaci da wannan lokaci tunda an ga da kuma an ga yanzu ya zaki kwatanta
gaskiya harkar ilimi a lokacin nan kowa ya san me ya kamata yayi saboda kowa na da kwarewar abin da ya kamata ba za a baka aikin ba sai dama ka cancanta banda ka cancanta sai an tabbatar da cewar ka dan samu wasu shekaru ma akan harkar abin da zakai kafin ma a danka maka
kanka ayi kuma fa
a yanzu to ai siyasa ta shigo abubuwa da yawa sun lalace ba kawai siyasa ba ita kanta al'umar gaskiya muna neman gyara saboda mu da muka yi da muke da wasu ƴan shekaru gaskiya kullum addu'a ta shine Allah Ubangiji ka shirya mana al'umma
kamar aminci daya
na'am
ta ya za kike ganin za iya magance matsalar nan da ake samu musamman a fannin ilimi
a fannin ilimi a koma baya a duba a gani abinda na baya suka shi ya kamata a yi mutane su zamana sun tsaya tsakani da Allah sun yi karatu ba wani zancen sata jarabawa ba wani wanda zai je ya zauna wa wani jarabawa kai da kanka kai da kake neman abu kai ka zauna kai kokari ka dage ka koyi ilimin da kai zaka je kai wa kanka jarabawar ba wai ka biya wani ya maka ba
to wannan kin faɗi fannin al'umma kenan su kansu malaman shin kina ganin ai yanzu malaman
to ai su kansu ma malaman ai duk wannan din ce ta lalata su saboda idan kai ya zaka ka bada abin da baka da shi saboda su ma malaman kansu ba su da qualification din da za su koyar da ya za su koya wani ya koya to wannan shine gwamnati ta shigo ciki a tabbatar da cewa an yi equipment makarantu kamar yadda da muka sani tunda da kowanne laboratory kaje
akwai kayan aiki
to yanzu ma a koma ai irin wannan kallon ayi abin da ya dace
wace shawara zaki ba matasa musamman mata
akan ilimi wallahi mace ko a ina take ta tsaya ta nemi ilimi ta jajirce gamu da ilimi fanni na islamiya na bokonna mu tsaya mu nema idan muka tsaya muka nema kuma tsakanin mu da Allah mu kokarin mu ce mu wannan yi muke domin Allah kuma mu ba ƴaƴan mu tarbiya to shine zai ka gyara
to madalla da fatan hukumomi za su dauki shawarar da malama ta Sidi ta bayar Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.